jami'in da ya gabatar lauya mai shigar da kara barista Usman Baffa Darazau a madadin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi ya ce Yusuf Mai Tamatuga ya yi amfani da shafukansa na sada zumunta wato Facebook domin bata masa suna sabili da haka suna neman kotu da ta biya masa kuɗi kadi da kuma biyan kuɗi naira miliyan 200,000 a matsayin diya.
Abinda muke korafi akai shine cewa ya bata masa suna ta hanyar zuwa shafinsa na Facebook ya yi zargin cewa shi Audu Sule Katagun, kamar yadda ya faɗa ya rubuta shi ne cewa Audu Sule Katagun ina Musa Azare yake, ka sani cewa in wani abu ya samu da shi kai za mu kama domin ka ce same ka a government lodge a Abuja ranar Alhamis, ya ce yana tsoro, daga baya muka ji an sace shi, da haka kai za mu kama duk abin da ya same shi. Kaga wannan sai muka ga cewa wannan bayani da ya yi bata suna ne.
Menene kuke bukatun kotu ko kuma?
To mun shigar da kara ne, muna neman da kotu ta hukunta cewa wannan abin da ya yi bata suna ne, zubar masa mutunci a idan mutane ya nuna cewa shi kidnapper ne, yana satar mutane. Dan haka ne muke neman kotu in ta hukunta cewa lallai wannan maganganun da ya yi a yanan gizo, wanda a ranar farko kawai an samu comment, ma'ana sharhi na jama'a na bayan yin wani abin guda 29, a sakamakon wannan abin da ya yi ya kasance cewa mutane daga wanda suke ganin mutuncin Audu Sule Katagun sun daina ganin mutuncinsa, suna kiransa suna Allah warai, suna yana dan azarai, ya sa an sace dan azarai, kaga zubar da mutunci sai da sun yadda da maganar da Mai Tamatuga ya faɗa. Ka duba matsayinsa a jiya nan, dan takarar gwamna ne, sakamakon haka ya jawo mutanen yankin Katagun suka dinga gani, da ma na ba wasu har wanda ma ba yan jihar nan ba, suka dinga ganin laifin Audu Sule Katagun, suna ganin cewa me yasa zai haka, ya yi amfani da damarsa ya cutar da wani. To dan haka ne sai muka je kotu, kotu ta wanke shi ta ce cewa lallai wannan abin da aka bata suna aka yi saboda shi bai hakan ba, bai shi yasa aka kama Musa Azare ba. Sannan kuma ta yi umarni a bada naira biliyan 2 wa shi Audu Sule Katagun, tunda ya bashi naira biliyan 2 na bata suna.
Shi ma anasa ba sun lawyer kariya barista Mustapha Tafarki ya ce suna nazarin karar da aka gabatar kuma sun shigar da nasu bukatun.
Yanzu ai sun riga sun shiga da kara, kuma mun reply din su.
To da kuka je kotu menene ya faru yau?
Abin da ya faru ba mu yi within time ba, akwai cewa kan lokaci ba yawa. So mun kawo application don a ba mu permission mu yi filing. So application din ne muka yi moving yau kotu ta granting.
A halin da ke ciki, alkalin kotun Aliyu Baba Usman ya dage sauraron karar sai ranar 12 ga watan gobe. Abdulwahab Muhammad Mai, Amurka daga Bauchi a Najeriya.